الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 8 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 2437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 19 ga watan 1 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi da taimakon Allah tabaraka wataala darasi da ya gabata mun gama littafin da ake kiransa da suna al-aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala kai sai insha Allah yau za mu tashi farkon sabon wani littafi littafin da ake kiransa da suna sunnatul usul ila mabahithi ilmi al-usul fi tauhidillahi wa ittiba'ir rasul sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam na ash-shaykhul imam hafiz ibn ahmad ibn ali al-hakimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi da wada fi idan tambayoyi suka yi gabata wai misali imamu ne suka yi tsammanin limami ya taso suka ji tamkar yayi kabbara ya dago daga ruku'u sai suka dago bayan sun dago sai suka ga bai dago ba to iya abinda za su yi sai su koma yin ruku'u bayan dagowar shi sannan su dago kuma babu komai a kansu wannan kuskure da suka yi limami ya dauke musu ko da sujada ne duka babu bambanci ruku'u ne ko sujada ne in ka riga yi liman aikata wani abu a iya zaton ka cewa yayi sannan sai ya bayyana sabanin haka to sai ka koma ka iske shi a cikin mahallin da yake sannan bayan in ya aikata wannan aiki ka aikata wannan kuskure na kaliman ya dauke maka na'am ba maganar taimama ko da sallah za ta kuce maka ta jama'a dole ne matukar akwai ruwa kuma matukar za ka iya amfani da shi ba maganar kai taimama dole ne ka yi wanka sannan ka je ka yi sallah abinda yake halatta yin taimama shi ne rashin ruwa ko kuma ga ruwan mutum ba ya da damar yin amfani da shi amma jin tsoron kucewar sallah ta jama'a baya halatta ma mutum ya yi taimama na'am a wajen kurkurar baki da shaƙa ruwa abinda ake shi ne alwaslu idan ka ɗauko ruwa ka kurkura bakin ka sauran da ya rage a hannu shi ne za ka shaƙa za ka yi haka kamar mai taso uku yin haka shi ne ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abinda ake kiran shi alfaslu rabewa tsakanin kurkurar baki da shaƙa ruwa cewa kurkurar baki ka ɗauko ruwa so uku sannan shaƙawa ka ɗauko so uku wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farko insha Allah kenan kamar yadda muka yi bayani a yau muna da sabon littafi na tauhidi littafin da ake kiransa da suna سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لاحق أفرقو زام غباطة تقيت الشمب يعني قمد موان في الدجاج قمر يندى تنسى يربط مسونا الدكتور أحمد ابن حافظ الحكمي wanda al-ustaz al-musa'id ne a kulliyatul lugha a jami'a wadda ake kiranta jami'atul imam wadda ke kasar saudiya a birnin riyad shi ya rubuta takaitaccen bayani game da tarihin mahaifinsa al-hafiz al-hakami a farko dai sunan wannan wanda ya wallafa wannan littafi shine ash-shaykh al-allama hafiz ابن احمد ابن علي الحكمي رحمه الله تعالى wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman wato kasar Saudiya daga cikin malamai waɗanda suke na salaf ma'ana waɗanda suke kan aqidar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gina mazanjiyar sahabbansa an dangana shi zuwa cewa al-hakami nisba ce zuwa al-hakam ibn sa'ad wanda al-hakam ibn sa'ad wata kabila ce daga cikin muzhij daga cikin ƴaƴan kahlan ibn saba dan yashju dan ya'ar dan kahdan ma'ana dangantar shi ne take isa kenan zuwa ga al-hakam ibn sa'ad dan haka ake kiran shi al-hakami an haife shi ranar 24 ga watan Ramadan shekara ta 342 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace ma shekara ta 1924 miladiya a wata alƙarya da ake kiranta Madinatu Salam wanda ita alƙaryatu Salam tana biya ga wani birni wanda ake kiran shi Al-Mabaya wanda na kasancewa wato yana kudu maso gabas ta birnin da ake kiran shi Jizan wanda Jizan wato mandika ce daga cikin manadi na kasar Saudiya Jizan kamar misali da Fatima ce ko mu ce ma'ana jaha ce shi wannan alƙarya kenan Madinatu Qaryatu Salam inda aka haifi mawallafin wannan littafi wato tana kudu maso gabacin kenan Jizan daga wannan alƙarya mahaifinsa ya tashi ya ƙaura tare da shi zuwa karkariyar da ake kiranta Jabi al-Jabi wanda ita tana biya ga birnin da ake kiran shi Sami'a shi ma yana wannan yanki na Jizan ba komai bai sa mahaifinsa ya tashi ya koma wannan alƙarya wadda ake kiranta Jabi domin kasancewar galibin sana'arsa shine noma da kiwo wanda gonakansa da dabbobinsa wanda yake kiwo gaba ɗaya tashi ya koma wannan alƙarya wanda kasancewar ɗan nashi a lokacin nan yana matashi ya tashi a ƙarƙashin mahaifinsa kuma ya samu tarbiyya wadda take kyakkyawa yana da kamewa yana da kyawawan halaye da dabi'u kafin ya balaga ya kasance yana kiwon dabbobin mahaifinsa a wannan lokaci amma duk da haka wannan kiwo da haraka ta noma bai hana shi game da neman ilimi domin yana cikin ƙuruciyarsa a wannan lokaci ya haddace mafi yawan alƙur'ani a lokacin nan bai wuce ba shekara 12 ya karanci alƙur'ani ya haddace mafi yawa daga cikinsa sannan bayan haka lokacin da tun yana ɗan shekara 7 mahaifinsa ya kai shi makaranta wadda take ta koyon alƙur'ani a wannan birni a wajen malamin da aka kai shi kai tsaye a farko ya karanta masa juz'in amma da tabaraka ma'ana sai da ya karanta waɗannan izihi hudu sannan ya ci gaba da ɗaukan karatu a wajen wannan malami har ya kai lokacin da ya haddace alƙur'ani hadda wadda take cikakka a lokacin nan duka bai wuce shekara 12 bayan haka sai ya shagala game da abin da ya shahi koyon rubutu ya iya rubutu ya kyautata shi sannan kuma har ya kai yakan kwafi alƙur'ani ma'ana yana yakan dauke ma'ana alqur'ani yana kofi irin rubutun da yake jikin sa ma'ana kamar yanda ake kira kenan satu kenan bayan ya hada ci alqur'ani kenan ya ringa satun sa tare da haka da shi da dan uwansa mai suna Muhammad ya shagala game da karanta wasu littattafai irin na fiqhu da littattafai na hadisi da littattafai na tafsiri da littattafai na tauhidi da kuma littattafai na ilimi wanda yake alfara'i amma a lokacin nan tare da dan uwansa a gidansu kafin wato a samu malamin da ya dace a kai su gunsa su yi karatu domin a wannan alƙarya a wannan lokaci babu wani malami wanda za su iya zuwa su yi karatu a wajen shi wanda kuma galibi ɗabi'a ce ta ƙauyuka kafin a samu malamin da za a yi cancanta a yi karatu a wajen shi akwai wahala a shekara ta 1358 a lokacin nan daga birnin Najd akwai wani babban malami wanda ake kiran shi Abdullahi ibn Muhammad ibn Hamd al-Qara'awi wato ya gabato zuwa wannan yanki nasu na Tihama bayan ya samu labarin cewa wannan yanki wato jahilci da bid'a sun mamaye shi kamar yadda daman ɗabi'a ce ta dukkan wasu yankuna wanda malamai suka yi karanci zaka samu cewa jahilci da bid'a sun mamaye irin wannan yanki shi kuma malami ne wanda yake mai da'awa wanda yana kokarin isar ma jama'a sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to lokacin da ya samu wannan labarin wannan yanki jahilci ya mamaye shi da bid'a wato sai ya yi kokarin zuwa wannan yanki domin karantar da jama'a a lokacin nan wato Hafiz ya samu labarin ga wannan malami ya gabato kamar yanda a shekara ta 1359 wato dan uwansa shine Muhammad ibn Ahmad wato ya gabato da wata risala wanda ya aika ta zuwa wajen wannan malami malamin da ya gabato yankin su da suka samu labarin ya zo wannan yanki dan uwan nasa sai ya rubuta takarda ya aika ma malamin cewa yana neman wato a bashi littattafai waɗanda suke na tauhidi domin su je su karanci waɗannan littafi a gunsa a lokacin nan shi malamin sai ya ba su uzurin cewa a lokacin nan kenan lokacin nan dan uwansa ya rubuta takarda ya aika ma wannan malami cewa za su je gunsa su karanci wato littattafai waɗanda suke na tauhidi illa kasancewar wani uzuri sai ya gitta musu wani uzuri ne kasancewar mahaifan nasu basu bar su ba su tafi ba dan komai ba saboda sun shagala game da hidimar mahaifan shine abin da ya shahi kiwo da abin da ya shahi noma wannan malami ya zauna kwanuka wato har aka kai lokacin da shi malamin da dan uwan ya aika masa takarda cewa to saboda mahaifan su sun basu bar su ba su iske shi can suna buƙatar da Allah malam ya yi kokari ya kawo musu ziyara kenan nan ƙauyen su a lokacin nan shi malamin ya karba wannan gayyata yace zai zo an yi dace kuma ya zo wannan gari nasu ya zauna a wasu ƴan kwanuka yana ba da darasi a wannan lokaci Hafiz Al-Hakami yana yaro ƙarami amma ya yi ƙoƙarin fahimtar duk abin da malamin yake gabatarwa abin da yake jefa musu na ilimi har aka kai lokacin da ya gama wannan zama a wannan birni lokacin da zai koma malamin sai ya nemi cewa mahaifan wannan malami cewa su bashi shi zai tafi da shi can alƙaryar da yake zaure ma'ana domin ya karantar da shi a fi a lokacin nan mahaifan sai suka dace suka nuna cewa suna da buƙatar kenan ɗansu ya zauna a gunsu domin suna da buƙatar shi game da abin da yake musu na hidima na kiwo da sauran aikace-aikace to bayan haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala da hikimarsa bayan wannan lokaci rayuwar mahaifiyar shi Hafizul Hakami bata tsawaita ba Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarta a watan Rajab shekara ta 1360 kenan bayan zauwar wannan malami da shekara biyu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwar mahaifiyar tasa a lokacin nan mahaifin nasa sai ya masa rangwame da shi da ɗan uwansa cewa su ringa tafiya waccan alƙarya da wannan malami yake, su ringa zuwa suna ɗauko karatu kwana biyu zuwa uku sannan su dawo gida. To haka suka ci gaba da yi har aka kai a wannan shekara mahaifinsa ya samu zuwa haji. Bayan ya gama haji ya dawo gida a wannan shekara ta 1360 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya karɓi rayuwar mahaifin nasa. Don haka da mahaifin da mahaifiyar gaba ɗaya su a shekara ɗaya suka rasu. A wannan lokaci Hafiz sai ya samu damar kenan yanda zai je wajen wannan malami ya zauna ya lazumce shi domin ya fa'idanci abin da ke wajensa na ilimi. A lokacin nan gaba ɗaya sai ya tashi ya tare a wajen wannan malami, ya koma ƙauyen nan ya tare a wajen wannan malami ya lazumce shi yake fa'idantar abubuwan da yake gabatarwa na ilimi. Don haka ya zauna a hannun wannan malami Abdullahi ibn Muhammad al-Qara'awi, ya karanci littattafai waɗanda suke da dama a gunsa, littattafai waɗanda suke na addini da littattafai waɗanda suke na lugha da littattafai waɗanda suke na tarihi, ya karanta sosai a gunsa har aka kai lokacin da ya cika shekara 19 21. A lokacin nan malamin nasa da ya ga irin yanda Allah ya azurta shi da fahimta da kokari, sai ya nemi cewa ya yi kokari ya wallafa littafi a fanni wanda yake na tauhidi, littafin da ya kunshi aqidar wato magabatan kwarai, kuma littafin ya kasance waƙi ne domin haddace littafin ya sauƙaƙa ga ɗalibai. Malaminsa shine ya nemi cewa ya wallafa littafi. A lokacin nan ya nuna kasawarsa da gajiyawarsa game da wallafa wannan littafi, amma malamin da ya ga ya cancanta ya nace akan haka. A lokacin nan ya karɓa wato shine gayyatar da malamin nasa ya masa na cewa ya wallafa littafi wanda yake na tauhidi. Shine ya wallafa wannan littafi mai suna Sulamul Usul ila Mabahith Ilmi al-Usul fi Tauhidillahi wa Ittiba'ir Rasul sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Bayan haka, bayan ya wallafa wannan littafi, sai ya ci gaba da wallafa littattafai a fanni daban-daban kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Ya wallafa littattafai a bangare na tauhidi da mustalahul hadis da fiqh da usulul fiqh da bangaren abin da ya shafi sirra ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da bangaren abin da ya shafi fara'id, yayi kokarin wallafa littattafai da dama akan haka. Sannan bayan haka malamin ya dora masa wasu ayyuka waɗanda suke daban-daban. Lokacin da ya ga cewa ɗalibin nasa ya karantu ya ƙware a bangare wanda yake na ilimi, a lokacin nan malamin sai ya jibinta masa nauyin karantar da wato ɗalibai waɗanda suke sa'anninsa da kuma sababbin ɗalibai. A lokacin nan maimakon kenan shi malamin ya karantar kenan, sai ya samu wanda zai rage masa wannan nauyi, shine a lokacin nan ya lazumta masa duk wasu waɗanda suke sa'annin shi yake karantar da su da kuma sababbin ɗalibai, sun fa'idanta kwarai ta bangaren shi wannan malami Hafizul Hakami. Sannan bayan haka a shekara ta 1363 malamin nasa sai ya ayyana shi a matsayin cewa shine director a wata babban makaranta ta Salafiyya wadda aka bude ta a wannan alƙarya wadda ake kiranta Samiha, wanda ita ce farkon makarantar da malam ya bude a wannan yanki lokacin da ya tafi domin da'awa. Wannan makaranta ta fadada har ya kai malamin ya assasa makarantu waɗanda suke sun wuce a lissafa a wannan yanki na Tihama, wanda sai ya kasance malamin yakan bibiyi waɗannan makarantu lokaci zuwa lokaci, yakan ziyartar su. Kenan a lokacin da yake cikin zagayen waɗannan makarantu da ya assasa, sai ya jibinta ma ɗalibin nasa duk abubuwan da yake gabatarwa na karantarwa wato a wannan lokaci. Har aka kai lokacin da a shekara ta 1373 Wazaratul Ma'arif, ma'ana ministar wadda take kula da ilimi ta kasar Saudiya, sai ta buɗa wato ita ce sanawiya kenan mu ce lise a nan birnin da ake kiran shi Jizan. a lokacin da aka bude ita wannan sanawiya sai aka ayyana shi a matsayin cewa shine mudir, ma'ana shine director na wannan district da aka buda. Bayan haka sai aka buda wani bangare wanda yake na abin da ya shahi ilimi, wanda ake kiran shi al-ma'hadul ilimi, wanda yana biya ga wato wannan jami'a ta al-imam, jami'atul imam Su'ud, Muhammad bin Su'ud, wadda take birnin Riyadh. A shekara ta 1374 aka bude wannan wato bangare, a lokacin da sai aka ayyana shi a matsayin cewa shine mudir, wanda yake mai kula da wannan bangare. To haka malam ya ci gaba da kula da wannan bangare, ya bada amana matukar badawa, kuma ya tsaya yayi kokari iya kokarinsa, domin shi ya kai matsayin wanda yake hada muzakirat waɗanda suke na dukkan fannin da ake karantar da ɗalibai a wannan jami'a. Wani lokaci shi yake karantarwa, wani lokaci muzakira yake sai ya ba ɗalibai ya karantar da su, wani lokaci fanni wanda ba a karrara shi ba a wannan makaranta yakan tsara su ya bada. Sannan malamin yana daga cikin malamai waɗanda suke abun koyi a cikin addini, ba dan komai ba, saboda malami ne wanda yake yana da zurfin ilimi, sannan kuma yana da kaskanta kai, sannan yana da kuma tsantsani game da duk abin da ya shafi al'amari wanda yake na duniya. Kamar yanda dan uwansa yake yabansa, shi Muhammad King yake cewa kana rahimahullahu ta'ala ala janibin kabirin min al-wara'i wal karami wal iffati wat taqwa. Yake cewa Hafiz ya kasance yana da tsantsani, yana da karamci, yana da kamewa, yana da tsara dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan sai ya ce kawiyar iman, sannan mutum ne wanda yake mai karfin imani, shadidat tamassuk, kuma mai matukar ruko da sunna, sadda'an bil haqqi, mutum ne mai matukar tsaga gaskiya duk inda yake, ya'muru bil ma'ruf wa ya'tihi, yana umarni da kyakkyawan aiki kuma yana aikatawa, wa yanha anil munkari wa yabta'idu anhu, yana hani game da mummunan aiki kuma yana nisanta kanshi game da shi. Sai yace la ta'khuzuhu fillahi lawmatu la'im, zargin mai zargi baya kama shi game da al'amari wanda yake na gaskiya, in dai a al'amari ne na Ubangiji subhanahu wata'ala na a fito a faɗi gaskiya, to zargin mai zargi baya kama shi, ba ruwan shi da zargin mai zargi. Da haka danguwan nashi yake yabansa, yake cewa majalisinsa a kowane lokaci babu abin da yake kasancewa face darasi da muzakara da kokarin wato karantar da ɗalibai. Da haka yake cewa mai zama da shi la yumallu, yake cewa la yumallu hadisuhu wa la yasamu jalisu, mai zama da shi baya kosawa, kuma ba a kosawa game da zancensa, saboda galibi zance ne wanda yake na ilimi. Sannan kuma mutum ne wanda wato yana da bukatar, yana da kaunar, yana da yawan son motsa jiki, sannan da abin da ya shahi wargi da abokai da ɗalibai ba don komai ba, saboda jan hankali. Saboda haka wato da yawa daga cikin jama'a suka fa'idanta da shi. A ƙarshe wannan malami Allah ya masa rasuwa a shekara ta a cikin ran 18 ga watan Zulhijja shekara ta 1377, wanda ya dace ma shekara ta 1958 a nan birnin Makka, bayan ya gama aikin hajji, wata rashin lafiya ta same shi a lokacin nan. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa a lokacin nan, yana ɗan shekara 35 da wata uku, yana ɗan shekara 35 da wata uku. Ya wallafa littattafai da dama a fanni daban-daban, kamar yadda muka yi bayani a baya. A ɓangaren tauhidi ya wallafa littafi mai suna Sulamul Usul ila ilmil usul, ko mu ce ila mabahisi ilmil usul fi tauhidillahi wattiba'ir rasul. Wannan littafi namu kenan wanda za mu fara shi a yau insha Allah. Sannan kuma ya yi sharhin wannan littafi, ya masa suna ma'arijul qabul bi sharhi sulamil usul ila ilmil usul fi tauhidillahi wattiba'ir rasul. Sannan a ɓangaren na tauhidi yana da littafi mai suna a alamus sunna al manshura li itiqadi ta'ifatin najiyatil mansura, wanda shi ma littafi ne wanda an wannan an dabba shi. Sannan littafin sa na hudu a bangaren tauhidi akwai littafin da ake kiran shi Al-Jawharatul Farida fi tahqiqil aqida. Al-Jawharatul Farida fi tahqiqil aqida shi ma littafin ne wanda akwai shi a kasuwa. Sannan a bangaren abin da ya shahi ilimin hadisi ya wallafa littafin da ake kiran shi Dalilu Arbabil Falahi li tahqiqi fanni al-istilah, wanda littafi ne wanda yake babba kwarai kuma ya tarar da fa'idodi waɗanda suke masu yawa a bangaren ilimin hadisi. Sannan a wannan fanni ya wallafa littafin sa na biyu mai suna Al-Lu'lu'ul Maknun fi Ahwalil Asanidi wal Mutun. Al-Lu'lu'ul Maknun fi Ahwalil Asanidi wal Mutun. Sannan a bangaren fiqhu ya wallafa littafin da ake kiran shi As-Subulus Sawiyya li Fiqhi Sunanil Marwiyya, wanda littafin kusan baiti 2000 ne, wanda hadisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke bayani game da hukunce-hukuncen ibada da mu'amala su ne ya wake sai da yi baiti kusan 2000. Sannan a bangaren usulul fiqhi ya wallafa littafin da ake kiran shi wasilatul husul ila muhimmatil usul, shi ma littafin an dabba shi. Sannan littafin sa na biyu a fannin usulul fiqhi yana da littafin da ake kiran shi da suna lamiyatul mansukh, shi ma littafin an buga shi. Sannan a bangaren abin da ya shahi ilimi na rabon gado ya wallafa littafin da ake kiran shi An-Nurul Fa'id min Shamsil Wahyi fi Ilmil Fara'id. Sannan a bangaren abin da ya shahi tarihi da sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wallafa littafin da ake kiran shi Nailus Sul min Tarikhil Umami wa Siratir Rasul. Shi ma littafi ne wanda yake waƙe ne, ya kunshi baiti sama da 950. Sannan kuma a bangaren abin da ya shahi An-Nasa'i wal Wasaya ya wallafa littafi wanda ake kiran shi Nasihatul Ikhwan, wanda littafin ya shahara da suna Al-Katiyya. Sannan kuma ya wallafa littafin da ake kiran shi Al-Manzumatul Mimiyya fil Wasaya wal Adabil Ilmiyya, kenan a bangaren abin da ya shahi An-Nasiha wal Wasaya. Wannan a kadan kenan daga cikin littattafan da malam ya wallafa, wanda a yanzu ma littattafan akwai su. Yana don haka insha Allah daga cikin littattafan da ya wallafa, littafin da zamu karanta shine kenan Sunan Rusu. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بسم الله مستئينا رد به مدبرا مدينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يؤبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل وقلت ما أجزي وما إشباكي mu'tamidan 'ala al-qadiril baqi. Malam Allah ya ji kansa bayan ya bude littafin sa da basmala, kamar yanda al'ada ce ta magabata. Idan za su wallafa littafi farko sukan yi bismillahir rahmanir rahim dan koyi da littafin Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'ani, domin kowace sura daga cikin surorin Al-Qur'ani Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan fara ta da bismillah. haka kuma dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da takaddun da ke rubutawa yana aika ma sarakuna da sunan cewa su musulunta duk takaddar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai rubuta ya aika to yakan buda ta da bismillah. Mataki na uku shine neman albarka da sunan Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin cimma manufa. Shine yake cewa abdu bismillah, wato ina fara wannan littafi da sunan Allah, ma'ana dan neman albarka da sunan Allah akan cimma manufata. Fara dukkan wasu al'amura na musulmi da bismillah, wannan abu ne wanda aka sunnanta mana, ma'ana ka nemi albarka da sunan Allah a duk wani al'amari da kake ciki, lokacin da zaka tashi, da lokacin da zaka zauna, da lokacin da zaka fara zance, da lokacin da zaka fara wani aiki, dukkan lamarinka a matsayinka na mumini gaba daya, to ana bukatar ka fara shi da sunan Allah domin neman albarka akan cimma manufa. Shine anan yace abdu bismillah, ma'ana ina fara wannan littafi ina mai neman albarka da sunan Allah akan cimma manufata. Sai yace musta'ina, ina mai neman taimako da agaji wato da Ubangiji na subhanahu wata'ala. Me yasa? Saboda duk abinda bawa zai yi matukar bai samu agaji na Ubangiji subhanahu wa ta'ala to ba yanda za a iya cimma burinsa. Don haka da'iman duk halin da bawa yake ciki ya zama wajibi akan shi ya nemi taimako da agaji na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ka kubuta game da karfinka da dabararka. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu neman taimako da shi akan duk al'amarin da muka sa gaba a cikin sura ta farko daga cikin surorin Al-Qur'ani, ita ce suratul Fatiha. Shine Ubangiji ta'ala yake karantar da mu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bauta ma, ba ma bauta ma wani banda kai, wa iyyaka nasta'in, da kai kadai muke neman taimako, ba ma neman taimakon wani in ba naka ba. Kaga wannan karantarwa ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake mana cewa mu nemi taimakon sa da agajin sa akan duk abin da muka sa gaba. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaddamar da wannan wasiya ga dan amminsa, wato shine Abdullah ibn Abbas. Manzon Allah yake ce masa wa idhasta anta fasta'in billahi, idan zaka nemi taimako ka nemi taimako da Ubangijinka, domin duk wanda ya nemi taimako da agaji da Ubangiji subhanahu wata'ala to ba zai tabe ba kuma zai cimma burinsa. Haka a cikin wani hadisi ingantacce Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana in mun kama sababi, to wannan sababi mu dauke shi a matsayinsa na sababi amma mu nemi taimako da agaji na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A hadisin da yake cewa al-mu'minu al-qawiyyu khairu wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if, sai ya ce wa fi kullin khair, sai ya ce ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Manzon Allah ya ce ka yi kokarin janyo abinda zai amfane ka in ma a nan duniya ko a makomarka lahira. Sai ya ce wasta'in billahi, ka nemi taimako da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To shine anan mallan yake cewa abdu bismillah, ina fara wannan littafi da sunan Allah, ma'ana ina mai neman albarka da sunan Allah. Musta'inan, ina mai neman taimako da agaji na Ubangiji na akan cimma manufata. Sai ya ce rabin bihi, kuma ni mai yarda ne da Ubangiji na. Nan rabin khabar ne na mubtada a wanda yake mahzu, kenan yanda zaka kaddara wa ana rabin bihi, wato ni ina mai yarda da Ubangiji na mudabbira a matsayin mai gudanar da lamarina gaba daya, mu'ina kuma na yarda da shi, na amince da shi a matsayin mai taimakona. Saboda dole ne mumini ya yarda da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne mai gudanar da lamarin bawa kuma shi ne mai taimaka masa. Saboda gaba daya sammai bakwai da kasai bakwai duk abinda yake cikinsu na halittu Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai ne yake gudanar da lamarinsu. shi yake ba mai motsi ikon motsi, wanda yake mai nutsuwa Ubangiji Ta'ala ne yake ba shi ikon nutsuwa, shi yake ba mu iskar da zamu shaka, shi yake hore mana ci da sha da dukkan abubuwa na dawainiyar rayuwa. Dan haka Ubangiji Ta'ala yake faɗa yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi, shi kadai ne yake gudanar da lamari tun daga sama gaba daya har izuwa kasai bakwai, tun daga samai bakwai har izuwa kasai bakwai gaba daya Ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai yake gudanar da lamuran bayin sa. To shine anan malam yace rabin bihi, wato ni ina mai yarda da Ubangiji na mudabbiran a matsayin mai gudanar da lamari na, mu'ina kuma a matsayin mai taimako na. Shine sai yace walhamdulillah, wato dukkan wani dangi na yabo a sama ko a ƙasa, a duniya ko a lahira, cancanta ne lillahi, ga Allah da ya halicci halittu. Sai yace kama hadana, wato akan abin da ya shiryar da mu, ila sabilil haqqi, zuwa tafarki na gaskiya shine musulunci, wajtabana kuma ya zabe mu ya jaddada mana wannan ni'ima. Godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala abu ne wanda yake ya zama wajibi a kanmu, kamar yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala a farko ya yabi kansa, sannan kuma ya umarci bayinsa cewa su yabe shi, kamar yanda a sura ta farko a cikin Alkur'ani ya faɗa alhamdulillahi rabbil alamin, dukkan wani dangi na yabo cancanta ne ga Allah Ubangijin halittu. Nan Allah ne yake yaban kansa da kansa, a ƙarƙashin wannan yaban kansa dai yana koya mana ne yanda zamu yabe shi. Don haka a can ya ce wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Kamar yanda can ya koma fada qulil hamdu wa salamun ala ibadihi alladhi nasqafa Allahu khairun amma yushrikun. Shine anan malam yake yabon Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda Allah ya umarce mu da haka. Shine yace walhamdulillahi, wato dukkan wani dangi na yabo sai ka ce a sama ko a ƙasa, domin yabon Allah yana da wuri, a sama ana yabon shi, a ƙasa ma ana yabon shi. An gane ko? Kamar yanda yace walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhiru, sannan kuma yana da zamani a nan duniya muminai suna yabon Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala, haka a gobe kiyama za su yabe shi. Kamar yanda Ubangiji Ta'ala ya hakaito mana fadar ƴan aljanna, in sun shiga aljanna za su ce wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kamar yanda can Ubangiji Ta'ala yake fada wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin. To shine yace walhamdulillahi, ma'ana dukkan wani dangi na yabo a sama ko a ƙasa, a duniya ko a lahira, wato lillahi cancanta ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ma'ana duk wani dangi na yabo Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya fi cancanta da shi. Shi lafazin alhamdu, kamar yanda Shaykhul Islam yake faɗa, ma'anarsa shi ne zikiru mahasina sifatil mahmudi ma'a hubbihi wa ta'zimihi wa ijlalihi, wato ka ambata kyawawan sifofi na wanda kake yabo tare da san shi da kaunar shi da girmama shi da darjanta shi. Don haka bambanci tsakankanin alhamdu da almadhu, idan aka ce almadhu shine ka zuga mutum ka yabe shi amma a zuciyarka babu san shi, babu kaunar shi, babu wata girmamawa, kawai zuga ne, kawai ka yabe shi ne, ka zuga shi. Amma shi lafazin alhamdu, kana son mutum, kana kaunar shi, kana girmama shi, sannan sai ka ambata kyawawan sifofin shi, sifofi waɗanda suke na yabo. Don haka kenan bambanci tsakankanin da alhamdu da almadhu. Shi almadhu shine ake kira zuga kenan, wanda kawai zuga mutum ka ambata kyawawan sifofin sa amma a zuciyarka babu san shi, babu kaunar shi, babu girmama shi, kana zuga shi ne domin wani abu ne. Amma shi lafazin alhamdu shine ka zuga mutum ka ambata kyawawan sifofin shi amma tare da kana san shi, kana kaunar shi, kana girmama shi. Sannan kuma shi alhamdu yana da bambanci tsakanin shi da lafazin ashukur. Ashukur shine ake kira godiya kenan, domin shi lafazin alhamdu yana kasancewa akan wanda ya maka ni'ima kuma wanda bai baka komai ba, da wanda ya maka ni'ima da wanda bai maka ni'ima ba. Yanzu misali, mutumin da ya maka kyauta, zaka iya cewa hamidtu fulanan ala abaihi, na gode ma wani akan kyautar da ya yi. Kuma zaka iya cewa hamidtu fulanan ala shaja'atihi, na yabi wani akan kinan kokarin shi da sadaukantarwa. Amma shi lafazin ashkur baya kasancewa sai akan wanda ya maka kyauta. Wanda ya maka ni'ima shine kake cewa shakartu fulanan ala aqaihi, amma ai ba zaka ce ba shakartu fulanan ala shaja'atihi. Dan haka ta fuskar sababi, wato lafazin alhamdu yafi gamewa da lafazin ashkur. Me yasa? Saboda shi alhamdu akan yi amfani da shi sawa'an ga wanda ya maka ni'ima ko wanda bai maka ni'ima ba. Kaga da kace hamidtu fulanan ala shaja'atihi, na yabi wani akan sadaukantar shi. Kaga sadaukantar shi ai ba daukar bai ya baka. Amma wanda ya maka kyauta sai ka ce hamidtu fulanan ala aqaihi. To dan haka ta bangaren kenan sababin sa yafi gamewa akan lafazin ashkur, domin shi lafazin ashkur baya kasancewa sai akan wata ni'ima. Wanda ya maka ni'ima shine zaka masa wato godiya. Amma ta bangaren nau'i, lafazin ashkur yafi gamewa akan lafazin alhamdu, saboda shi lafazin alhamdu na kasancewa akan harshe da zuciya. An gane ku? Ka yabi mutum, ka kudirce san shi da kaunar shi a zuciyarka, kuma harshenka ya ambata kyawawan sifofinsa, kamar yadda muka faɗa zikiru sifatil mahmudi ma'a hubbihi wa ta'zimihi wa ijlalihi. Kenan shi lafazin alhamdu yana kasancewa akan harshe da zuciya. Amma shi lafazin ashkur yana kasancewa zuciya da harshe kuma da sauran gabbai, dole kowanne sai ya kwatanta. Zuciyarka ta kudirce, sannan kuma harshenka ya faɗa, sannan kuma gabbanka wato su aikata. Domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna mana haka, kamar yadda yake cewa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, duk abin da yake tare da ku na ni'ima kusan da cewa daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne kuka same shi. Kenan dole zuciyarmu ta kudirce ta yi godiya game da duk abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jaddada mana na ni'ima. Sannan abu na biyu, harshenmu ya faɗa, mu faɗa da baka, mu tabbatar da cewa Allah ya mana ni'ima, kamar yadda yake cewa wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith. Sannan abu na uku kuma, gabbai su aikata, kamar yadda ya ce i'malu ala dawuda shukura. Shine wani mawaki yake cewa afadatkumun na'ama'u minni salafatan yadi wa lisani wa dhamiral muhajjaba, yace kyaututtukan da kuka mun sun fa'idantar muku abubuwa guda uku nawa. Shine yace yadi, hannuna dole ya sakauta alkhairin da kuka mun, yace wa lisani da harshena dole ya faɗa kun kyautata mun, wadda miran muhajjaba yace da zuciyata wadda take koye ita ma dole ta kudirce ta tabbatar da cewa kun mun ni'ima. To shine anan yace walhamdulillahi, wato dukkan wani dangi na yabo cancanta ne ga Ubangiji ta'ala kama hadana. Kafun anan bi ma'ana ala, ai akan abinda Allah ya shiryar da mu, kamar yadda yake cewa wadhkuruhu kama hadakum, ku gode ma Ubangijinku kama hadakum, ai alama hadakum, akan shirye su wadda ya muku. Shine yace ila sabilil haqqi, isuwa tafarki na gaskiya. Me ake nihi da tafarki na gaskiya? Shine musulunci. Sai yace wajitabana, kuma shine Ubangijin da ya zaɓe mu ya dora mu akan wannan tafarki, saboda musamman musulunta, samun musulunci wannan zaɓi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wajahidu fillahi haqqa jihadi wajitabaku wama ja'ala alaykum fi dini min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum lilmuslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'ala an-nas ash-shahidu huwa ijtabaku. Ubangiji ta'ala shine ya zabe ku, ya dora ku akan wannan tafarki madaidaici. Dan haka kuma godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta zama wajibi akan, saboda babu wata ni'ima daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake jaddada ma bayinsa sama da ni'ima ta musulunci. dan haka malam godiyar da yayi akan wannan babbar ni'ima da Allah ya mana shine ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Ubangiji kama hadana akan abin da ya shiryar da mu ila sabilil haqqi zuwa tafarki na gaskiya shine musulunci waje ta bana sannan ya zabe mu ya fifita mu akan sauran al'ummu sannan sai ya ce ahmaduhu wato ina yabon Ubangiji na ma'ana wani yabo ne kenan malam yake ƙara jaddada masa yace ahmaduhu subhanahu yace ina dada yabon Ubangiji na subhanahu wanda ya tsarkaka game da duk abin da bai dace da shi ba abin da ake jingina masa sai yace wa ashkuruhu kuma ina gode masa wa min masawi amali astaghfiru kuma ina roƙon shi gafara min masawi amali game da miyagun ayyukana ma'ana duk wani aiki wanda yake mummuna da na aikata yace ina roƙon Ubangiji na gafara lafazin astaghfiru ma'ana ina neman ya lullube duk wani laifi nawa kada ya bayyana shi da kunyata a gobe kiyama domin lafazin istighfar an ciro shi ne daga al-ghafur in aka ce al-ghafur shine asatr wa tarqiya a rihe abu a lullube shi kar wani ya gani wanda neman gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da miyagun ayyuka da bawa ke aikatawa wannan wajibi ne kamar yadda Allah ya umarci kamar yadda Ubangiji ta'ala ya umarce mu cewa mu roke shi gafara a cikin suratul baqara da kuma suratul muzammil da suratul nasr Ubangiji ta'ala yake faɗa a can thumma afiru min haythu afada an-nas wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim haka a cikin suratul muzammil yace wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda allahi huwa khairan wa a'zama ajra sai yace wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim haka a cikin suratul nasr yace fasabbihi bihamdi rabbika wastaghfir to shine yace wa min masawi amali yace game da miyagun ayyukana astaghfiruhu yace ina roƙon Ubangiji na gafara shine sai yace wa astainuhu ala naili rida ina neman taimakon sa da agajin shi ala naili rida a bisa samun yardar sa saboda samun yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ita ce babbar alama wadda take tabbatar da bawa ya ci nasara a rayuwarsa ta duniya sannan da makomashi ta lahira domin duk wanda Allah ya yarda da shi ya amince masa to ba zai yi fushi da shi ba dan haka babban abin da ya kamata bawa ya nema a rayuwarsa shine dacewa da yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ita ko yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba a samun ta dole sai an masa da'a abin da yace kai kai abin da yace ka daina ka daina to shine anan malam yace wa astainuhu ina neman taimako na Ubangiji na da agajin sa ala naidir rida abu sa samun yardar sa kenan samun yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ka dukufa akan aikata abubuwan da yake so yake yarda da su abinda kuma yake ki yake kyama ka nisanta sai ya ce wa astamiddu lufahu kuma ina neman dadi na tausasawa shi gare ni fima kaba game da duk abin da ya hukunta mu na musiba ma'ana duk abin da ya hukunta mu na musiba ya kaddara mu wa astamiddu lufahu wato ina neman ya dada mun lufahu tausasawa sa daman Ubangiji subhanahu wa ta'ala shike tausasa ma bayin sa kamar yadda ya faɗa Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha to anan kari ne ma da yake nema na tausasawar Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da shi fi ma qada game da abinda Ubangiji na ya hukunta mun ya kaddara mun na musiba ma'ana duk abin da ya kaddara mun na musiba ya maida ni in zaman to me yadda da wannan abin da ya kaddara mun sannan ya shiryar da zuciya ta zuwa daukan hakuri in yarda in amince cewa Ubangiji na ne ya kaddara mun kuma shi zai yaye mu kamar yadda ya faɗa ma asaba min musibatin illa bi idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim shine yace wa astamiddu ina neman dadin ludufahu tausasawar shi game da ni fi ma qaba game da duk abin da ya hukunta mun ya kaddara mun na musiba sai yace wa ba'du bayan abin da ya gabata na godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala malam yace inni bil yaqini ashhadu lalle ni wato ina shaidawa bil yaqini game da sakankancewa. Idan aka ce al yaqini shine sakankancewa, mutum ya yarda ya amince babu kokonto daidai da misqala zarra a cikin zuciyarsa. Shine yace inni bil yaqini ashhadu shahadatul ikhlas, lalle ni ina shaidawa shaidawa ta gaskiya bil yaqini game da sakankancewa Allah yu'badu bil haqqi ma'lubun, Allah yu'bada bil haqqi ma'lubun, wato babu wani abun bauta wanda ake bauta masa bil haqqi da gaskiya yace siwar rahmani, yace sai ubangiji wanda yake mai gamammiyar rahama mahaliccin kowa da komai. Man jalla, ubangijin da ya girmama ana aibin game da dukkan wani aibi wa annu kusani da dukkan tawaya, ma'ana ubangijin da ya tsarkaka game da duk wani aibi wato da dukkan wata tawaya. Malam yace ina shaidawa ina tabbatarwa babu wani abun bauta wanda ya cancanta a bauta masa siwar rahman in banda ubangiji wanda yake mai gamammiyar rahama. Domin wasu ana bauta musu, amma duk abin da ake bauta ma bai cancanta ba a bauta masa face ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk wata bauta da ake ma wani Allah bauta ce wanda take ta ƙarya, domin abu wanda ake bauta ma bai cancanta ba a bauta masa, domin ba wanda yake cancanta a bauta masa sai wanda yake halittar halittu, wanda yake kashewa, yake rayawa, yake janyo amfani, yake ije cuta. Shine yace inni bil yaqini ashhadu, yace lalle ni ina shaidawa ina tabbatarwa shahadatul ikhlas, shaidawa ta gaskiya bil yaqini wato akan sakankancewa Allah yu'bada bil haqqi ma'lub, wato babu wani abun bauta, lafazin ma'lub bi ma'ana ma'bud, ma'ana babu wani abun bauta da ake bauta masa bil haqqi da gaskiya yace siwar rahmani, yace in banda ubangiji mai gamammiyar rahama. Da haka a can cikin suratul hajji da suratul luqman ubangiji ta'ala yake cewa zalika bi anna allaha huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna allaha huwa al-aliyyul kabir, ubangiji ta'ala shine ubangiji wanda yake na gaskiya, shine bautar da ake masa bauta ce ta gaskiya domin shi ya cancanta a bauta masa, amma duk wani da ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala wannan ba ibada bace, ba ta karba sunan ibada. Shine yace man jalla, ubangijin da ya girmama an aibin game da duk wani aibi, ma'ana babu wani aibi da dai misqala zarra tattare da shi, wa annu qusani kuma ubangijin da ya tsarkaka game da tawaya, domin sifofinsa sifofi ne waɗanda suke na kamala. Sai yace wa anna khaira khalqihi, wato lalle fiyayyen halittarsa gaba daya, ko kuma mu ce lalle fiyayyen halittunsa gaba daya yace muhammadan, wato shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Man ja'ana, wanda manzo ne wanda yazo mana bil bayyinati da hujjoji masu gamsarwa, wal huda kuma da shiriya. Shine yace wa anna khaira khalqihi Muhammada, wato lalle fiyayyen halittarsa Muhammad. Man ja'ana, wanda yazo mana bil bayyinati da hujjoji, wal huda wato da shiriya, rasuluhu ila jami'il khalqi, yace manzansa ne zuwa dukkan halittu gaba daya, ma'ana manzo ne wanda Allah ya aiko shi zuwa dukkan halittunsa gaba daya. Me ake nihi da halittu gaba daya? Shine mutum da aljan bin nuri, ubangiji ta'ala ya aiko shi da haske. Me ake nihi da haske? Shine alqur'ani, domin Allah ya siffanta alqur'ani da wannan sifa. Ubangiji ta'ala na faɗa fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna, ku yi imani da ubangijinku, ku yi imani da manzansa. Sai ce wan nuril ladzi anzalna, da hasken da muka saukar shine alqur'ani. Haka kuma ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina, wa anzalna ilaykum nuran mubina, mu ne muka saukar muku da haske wanda yake mubina, wanda yake mai bayyanar da gaskiya wato kuma sannan ya bayyanar da ƙarya, ya nuna muku micece gaskiya kuma micece ƙarya. Sannan haka ubangiji ta'ala ya faɗa wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. To shine anan malam yace rasuluhu ila jami'il haqq, lalle manzon sa ne wanda Allah ya aiko shi zuwa dukkan halittun sa, bin nuri wato da haske shine alqur'ani, wal huda wato da shari'a. Me ake nihi da alhuda? Shine al-ilmun nafi, ma'ana alqur'ani da sunna. Wa dinil haqqi, da addini na gaskiya shine kenan al-amalus salih, ma'ana musulunci. Anan bayan malam ya tabbatar da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai ya cancanta a bauta masa, sannan sai yake tabbatar da manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa kuma shine fiyayyen halitta, domin ya inganta a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yake cewa ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama, wa awwalu man yashaqqu anhu al-qabr, wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa. Yace ni ne shugaban ƴaƴan adam gaba ɗaya a ranar kiyama. Manzon Allah yace kuma ni ne farkon wanda kabari zai tsage ya dago kai idan an yi busa ta tashi a ranar kiyama. Yace kuma ni ne farkon mai ceto, kuma ni ne farkon wanda za a karɓi cetarsa. Dan haka wannan hadisi yana tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine fiyayyen halitta gaba daya. Shine yace wa anna khayra khalqihi, wato lalle fiyayyen halittarsa Muhammadan, wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ja'ala, wanda yazo mana bil bayyinati, da hujjoji masu gamsarwa a bisa kadaitar Ubangijin mu subhanahu wata'ala, wal huda, kuma yazo mana da shari'a, shine ilimi mai amfani. Yace lalle ina tabbatarwa rasuluhu manzon sa ne da ya aiko shi ila jami'il khalqi, zuwa dukkan halittun sa gaba daya. Manzanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzanci ne wanda yake gamamme, wanda wannan na tabbatar da cewa shine fiyayye daga cikin halittun Allah gaba daya. Domin duk wani annabi da Allah ya aiko, yana aiko shi ne zuwa jama'ar sa kadai, amma shi da aka tashi aiko shi sai aka aiko shi manzo ne wanda yake na dukkan duniya har zuwa kiyama. Kamar yanda yake fada a cikin hadisi ingantacce, manzo Allah yake cewa wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'istu ila an-nasi 'amma, au kama kala. Yace duk wani annabi akan turo shi zuwa mutanansa kawai, yace amma ni sai aka turo ni zuwa jama'a gaba daya har zuwa kiyama. Da haka Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul A'raf, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ard, kace ya ku mutane ku san da cewa ni manzo ne na Ubangiji subhanahu wata'ala zuwa gare ku gaba daya. Haka cin Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul Saba, wama arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamu. Ubangiji ta'ala yace bamu aiko ka mafaci ga dukkan mutane gaba daya, matsayin kana mai bada albishir ga gidan aljanna ga wanda ya kaskata ka, sannan kana mai gargadi game da gidan wuta ga duk wanda ya karyata ka. Dan haka manzancin shi bai takaita ba ga ƴaƴan adam, hatta da aljannu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne zuwa gare su. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, tabarakan ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira, abinda ake nihi da al-'alamin anan mutun da aljan. Haka kuma yace shi wannan al-Qur'ani in huwa illa dhikrun lil-'alamin, Qur'ani bai zamanto ba face gargadi ne ga mutun da aljan. Dan haka Allah ya saukar da sura ta musamman wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattauna da aljannu, ita ce suratul jin. Haka kuma a ƙarshen suratul Ahqaf, wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila siratin mustaqim wa ila siratin mustaqim. To dan haka shine manzancin shi, manzanci ne wanda yake gamamme, ba manzanci bane ba wanda ya takai daga jinsin Larabawa, ko ma wane yare kake, ko ma wane jinsi ne. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine matsayin manzanka kuma har zuwa kiyama. Dan haka hadisi na cikin Sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada wallazi nafsu muhammadin biyadihi yake cewa ma yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyun wala nasraniyun yamutu yawma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabi illa kana min ashabin nar manzon Allah yake cewa na rantse da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa yace babu daidai da daya daga cikin wannan al'umma da zai ji labarin cewa Allah ya aiko ni da wannan addini manzon Allah yace ba yahudi ko ba nasare ya mutu a ranar da ya mutu bai imani da abinda ubangiji na ya aiko ni da shi yace face sai ya kasance daga cikin yan wuta kaga wannan hadisi yana tabbatar da cewa manzancinsa manzanci ne wanda yake gama duniya tun ran da Allah ya aiko shi duk wani addini an shafe shi sai addinin da yazo da shi musulunci sannan kuma shine matsayin manzo ga dukkan wanda ke raye a duran ƙasa a wannan lokaci da wanda zai zo nan gaba har zuwa kiyama gaba dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine matsayin manzo da haka yace rasuluhu ila jami'il khalqi wato manzansa ne wanda Allah ya aiko shi zuwa dukkan wato halittu gaba dai ma'ana mutun da aljanna bin nuri da alqur'ani wal huda wato da shari'a shine ilimi mai amfani wa dinil haqqi wato da addini na gaskiya shine al'amalus salih aiki nagari shine aikin da aka yi dan Allah kuma aka yi akan karantarwar manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sai malam yace salla alaihi rabbuna wato ubangijin mu nake fata nake roko salla alaihi wato ya kyautata yabo ga manzansa wa majjada kuma ya dade girmama shi domin shi salati kala uku ne salati na ubangiji subhanahu wata'ala ma'anar sa shine yabo kamar yadda abul aliya yake cewa salatin Allah shine sana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la yaban da Allah ke ma bawansa a cikin jama'a mafi daukakar jama'a ita ce jama'a ta malayu Allah ya yabi bawansa ya ce bawa ne wanda yake na kurai kamar yadda yake cewa wa idza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi mala'in yace khairan min mala'ihi ko kuma wa idza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa idza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairan minhu ma'ana idan bawa na ya ambace ni a cikin wata jama'a cikin jama'a zan ambace shi a cikin jama'ar da tafi tashi kenan shine anan wato yake cewa salla alaihi rabbuna ubangijin mu nake roko ya dada masa yabo domin salati na ubangiji subhanahu wata'ala shine yabo kamar yanda yake cewa huwal ladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu liyukhrijakum minal dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima kamar yanda ya faɗa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi salatin allah shine wato yabo bawansa a cikin jama'a ta mala'iku salati na mala'iku shine su roƙa ma bawa gafara kamar yanda yace wal mala'ikatu yusalluna 'ala ahdikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi yaquluna allahumma arhamhu allahumma ighfir lahu allahumma tub 'alayhi salati wanda yake na mu'minai shi kuma ma'anarsa addu'a ne kenan da muke yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama addu'a ce muke masa muna roƙon ubangijin mu ne cewa ya dada masa yabo akan yaban da ya masa shine yace salla alaihi rabbuna ubangijin mu nake roƙon cewa ya dada masa yabo wa majjada kuma ya dada girmama shi wal ali sannan kuma yayi salati yayi yabo ga ali wato sune mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan salati duk wani mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ciki har zuwa kiyama domin lafazin al asalin shi a larabci al ne alhamza ce guda biyu an gane ko asalin kalmar ahl ne to sai aka canza wannan ha'un kin aka maida ta alhamza sai ya zama to al sannan kuma sai aka yi tashil kin ta sai ake cewa al to in aka ce al abinda ake nihi shine atba ma'ana mabiya sannan lafazin ali yakan dauki wato sune kenan zuri'a kamar waɗanda suke matanka da ƴaƴanka da jikokinka da mahaifa da ƴan uwa to amma abinda ake nihi da al anan wato su ne mabiya kenan wal ali da mabiyansa shine kamar yadda wani malami yake cewa alun nabiyyi humu atba'u millatihi min al-aajimi was-sudani wal-arabi law lam yakun aluhu illa qarabatuhu salla al-musalli ala baqi abi lahab yace alun nabiyyi yace mabiyan yace alun nabiyyi iyalin annabi yace humu atba'u millatihi sune masu biyar sunnar shi masu biyar sunnar shi kenan sune iyalin shi sai yake cewa min al-aajimi daga cikin waɗanda suke ba larabawa ba was-sudani da bakaken mutane wal arabi da su larabawa gaba ɗaya wabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda suke sune iyalin shi sai yace law lam yakun aluhu illa qarabatuhu inda a ce alinsa iyalinsa ba su zamanto ba sai makusantan shi ma'ana matan shi da ƴaƴan shi da dangin shi na wajen uwa da na wajen uba yace to inda a ce dangin shi su kadai ne kenan iyalinsa yace sallan musalli ala baqi abi lahab to da mai salati yayi salati akan wanda ya ketare iyaka shine Abu Lahab don haka kenan in aka ce alun nabiyyi abinda ake nihi mabiyansa amma a farko zuwa ne za su shiga kenan iyalin gidan shi da dangin shi waɗanda suka yi imani da shi shine yace wal ali wato da mabiyansa was sahabi yace da sahabbansa yace ina fatan Allah ya yi salati a kansu dawaman sarmada salati wanda yake madawwami ba tare da yankewa ba har zuwa kiyama lafazin as-sahab jam'i ne na sahib an gane ku jam'i ne na sahib abinda ake nihi anan kenan sahabin manzo sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suhuba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ko tana tabbata ne da sharuɗa biyu sharadi na farko haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharadi na biyu halin mutum yana mai imani da shi kuma ya mutu akan haka dan haka malamai suke cewa in aka ce sahabi mallaki annabiyyi sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi wa mata ala zalik duk wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halin yana mai imani da shi sannan kuma ya mutu akan musulunci shine ake kira da sahabi shine sai sai ce wa ba'du wato bayan abin da ya gabata kenan ne yabo ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma shaidawa cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya face Ubangijin da ya halicci halittu da yin salati ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam malam yace hadan nazm wato wannan waki fil usuli wato nayi shi ne game da bayani na asalin addini ma'ana tushen addini menene tushen addini sune rukunnan imani da rukunnan musulunci shine yace wa ba'du bayan abin da ya gabata yace hadan nazm wannan waki nayi shi ne fil usuli wato game da bayani na asalin addini ma'ana abin da ya shafi ginshikan musulunci wato da ginshikan imani liman arada manhajar rasuli yace ga wanda ke nihi bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafarkin sa shine abinda ahlus sunna wal jama'a suke kanshi shine alqur'ani da sunna akan fahimtar magabatan ƙurai domin duk wata hanya da zaka bi to babu hanyar da zaka bi ka kwashe lafiya a gobe kiyama face hanya daya daya ita ce hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan littafi da malam ya wallafa shi ne ga wanda ke nihin bin tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice wannan littafi ya isa ya nuna maka tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi malam yace sa'alani iyyahu man la buddali yace mutumin da ban makawa gare ni min intisadi su'ulihi game da kwatanta abinda yi tambaya al-mumtasadi dole in kwatanta yace sa'alani iyyahu shine ya nemi cewa in wallafa wannan littafi shine malamin sa kenan Abdullahi ibnu Muhammad ibnu Hamd al-Qara'awi lokacin da ya ga dalibin nasa ya kware yana dan shekara 18 yace masa ya kamata ka wallafa littafi a bangaren tauhidi to shine malam anan yake bayani yace sa'alani iyyahu yace wanda ya tambaye ni game da wannan littafi cewa in wallafa yace malla buddali yace mutun ne wanda ban makawa gare ni minimti salis ulihi game da kwatanta wato abin da ya tambaya kenan dole ne in bi in me kauya almuntasali ma'ana in kwatanta abin da yace ni yace fa qultu sai na amsa masa nace kwarai zan wallafa wannan littafi ma'a ajizi tare da gajiyawa ta an gane ko domin ban isa ba in yi amma dai tunda mallan ka ce in yi zan kwatanta yace ma'a ajizi tare da gajiyawa ta wa ma ishbaki kuma tare da firgici na ma'ana ina tsoro kada na fada cikin kuskure domin mas'ala ta tauhidi mas'ala ce wanda take mai girma al'amari ne wanda yake mai girma shine yace fa kuntu sai na amsa masa ma'a ajizi tare da gajiyawa ta cewa bai isa ba wa ma ishfaki kuma tare da tsoro da firgici kada na fada cikin kuskure yace amma duk da haka mu'tamidan ina mai dogaro alal qadir ga ubangiji wanda yake mai iko akan kowa da komai wanda wani abu baya gagarar shi a cikin samai bakwai ko a cikin kasai bakwai albaki ubangiji wanda yake wanzaje wanda baya da karshe wanda komai zai hallaka babu abinda zai wanzufaci fuska ta ubangiji subhanahu wataala kamar yadda yake kullu shay'in halikun illa wajha wanda kuma kaida duk wanda ya dogara ga ubangiji subhanahu wataala ya meka lamarin sa to ubangiji subhanahu wataala ya isar masa kamar yadda yake wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga ubangiji subhanahu wataala to ya tabbata cewa ubangiji ta'ala ya isar masa game da duk abinda ya sa gaba to dan haka anan mallan kenan yake cewa mu'tamidan ina mai dogaro alal qadir ga ubangiji wanda yake mai matukar iko akan kowa da komai albaki wanda yake wanzaje nan mallan yana karantar da mu duk abinda lalle na alkhairi ne aka nemi cewa kai to in ka san ka iya kwatantawa to ka amsa amma ka kubuta game da karfinka da dabararka ka dogara ga ubangiji subhanahu wataala ubangiji ta'ala zai taimaka maka ka cimma manufarka wannan dai a takeice shin kuda ce wanda mallam ya gabatar akan wannan littafi kenan insha Allah darasi ne zuwa zamu shiga farkon littafi kenan abin da yazo da shi na mas'alolin tauhidi da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk